Strips in the building. Lyrical Guru by MK. Let's go. Mun gaji da hawa Allah ya bamu gangara ba su hudu ba kan maimaita sautara samu zabe shi da cigaba da jagora war mu zabi dogara din yaji hadi a cika alkawari kuma shi ba ya rudi maheja sun dogara ne za a bar shudi ka saya da karfi kuma ƙarya ne ka fadi war ka ba su rata ka wuce Allah sarki Allah sarki baka gajiya kullun kai ne da aiki ne da aiki mutumin kirki mutumin kirki sano da aiki sano da aiki ke fa sai ke mulkin ka na da zaki kana da zaki Allah ya sare cigaba da tafiya muna bayanka kuma zama marakiya dogara Allah kara basira ai tinda kai muke jira
ogora suka ce sai dogara da suka ce sai dogara da fa bulewa suka ce sai dogara dubu biyu da sha tara sai dogara maza suka ce sai dogara mata suka ce sai dogara matasa suka ce sai dogara yara suka ce sai dogara sai dogara sai dogara
kanka da kara kowa na supporting din kan manya da yara shekaru hudu ya kasa muna so ka kara cigaba da aiki kafi sauran dabara baka da rowa dan gari na kowa cigaba kawai manta da yan adawa Allah ya kara ma shekaru mai yawa in baka goyen bayan dogara mallan kaiyawa ya taimaki matasa ya raba su da sata zai yi wuya su manta dogara Allah ya saka dole in dangwala maka hajin jina maka ba tabarya kana daka ba mulkin da yafi naka dogara yayi abun azu a gani duk masaloli yayi magani ya gyara mana hanyoyi 2019 dogara sai kai
ogora suka ce sai dogara sai dogara da fa bulewa suka ce sai dogara dubu biyu da sha tara sai dogara maza suka ce sai dogara mata suka ce sai dogara matasa suka ce sai dogara yara suka ce sai dogara 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 sai dogara
mixin ma